Umar kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata, 1 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna a Najeriya ta bayyana cewa an kashe mutane 1,129 a fadin jihar a cikin shekarar da ta gabata sakamakon ayyukan ta'addanci. Gwamnan jihar Malam Nasir El-Rufai ya ce tashin hankalin 'yan bindiga ya fi na 'yan Boko Haram muni.
Wannan ta'addanci na jihohin Arewa maso yamma ya fi damun al'umma da kashe mutane da rasa zuwa gonakinsu da sauransu fiye da ma Boko Haram. Saboda haka ya kamata a ɗauke shi da zafi fiye ma da zafin da aka ɗauki Boko Haram.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ce yanzu zai ƙara buɗewa 'yan Najeriya damar samun takardun izinin shiga Amurka, wato visa. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau Talata cewa Amurka da ƙawayenta sun yi watsi da babban buƙatar Rasha akan tsaro, cewa ta hana Ukraine shiga ƙungiyar tsaro ta NATO kada ta janye kayan yakinta a kusa da iyakar Ukraine, yayin da Amurka take ƙara jaddada goyon bayanta ga Ukraine da mutunta yankunanta. Zafafan kalaman sun gaza warware tankiya akan yadda Moscow take jibge sama da dakaru 100 akan iyakar gabashin Ukraine. Ko da yake Rasha ta musunta niyyar kai mamaya akan kasar ta tsohuwar tarayyar Soviet, a kalaman Putin na farko a bainar jama'a akan wannan sa'insa da kasashen yamma akan Ukraine sama da wata guda da ya gabata, ya faɗa a wani taron manema labarai cewa Kremlin tana ci gaba da nazarin martanin da ta samu a makon da ya gabata daga Amurka da ƙungiyar NATO akan buƙatar Rasha ta tsaro. Kasashen da yamma sun ki amincewa da buƙatar hana Ukraine shiga ƙungiyar NATO, suna faɗin cewa babu wata ƙasa daga waje da ke da iko akan wanda zai iya zama mamba na ƙungiyar wanda aka kafa ta bayan yakin duniya na biyu. A yau Talata, rahotanni daga ƙasar Guinea-Bissau sun ce an yi harbe-harbe a harabar ginin gwamnati, inda shugaban ƙasar ke tattaunawa da hukumar zartarwa a babban birnin ƙasar. An ce shugaba Umaru Sissoko Embalo, tsohon janar soja, yana cikin taro ne da hukumar zartarwarsa a fadar gwamnati yayin da aka fara harbe-harben. Reuters ya faɗa cewa mutane da ba san adadinsu ba sun ji rauni, kana an kashe wasu guda biyu, sai dai ba iya gano wanda ya yi harbe-harben ba. An ayyana Embalo, wanda ya lashe zaben shekarar 2020, amma abokin adawansa Domingo Simos Pereira ya kalubalanci sakamakon zaben a kotu. Embalo ya fara shirya sabuwar gwamnatinsa tare da taimakon sojin ƙasar, duk da cewa ana ci gaba da kalubalantar zaɓe a kotun koli. Wani mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babban sakataren majalisar ya nuna matuƙar damuwa game da labarin harbe-harben a Bissau, kana ya kira ga gaggauta kawo ƙarshen wannan faɗa, kana a mutunta hukumomin demokuraɗiyya. A yau Talata ne kuma manyan hanyoyin garuruwan ƙasar Myanmar suka kasance fayau babu jama'a, yayin da 'yan ƙasar suka saurari kira da aka musu a ranar zagayowar juyin mulkin ƙasar, wanda sojoji suka hambarar da gwamnatin farar hula ta Aung San Suu Kyi. 'Yan raji sun yi kira ga al'umman ƙasar da su zauna a gida kada su rufe kasuwancinsu a matsayin ƙalubalantar juyin mulkin. Shugabannin sojan sun yi barazanar kwace kasuwancin duk wanda zai raba bayanan wannan yajin aiki, kuma a kama shi, inda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce tuni aka kama akalla mutane 58 a fadin Myanmar tun mako ɗaya da ya gabata, bayan da aka kafe a shafin Facebook cewa za a rufe kasuwancinsu yau Talata, a cewar wasu rahotannin jaridar Myanmar Alin ta gwamnati. Sojojin sun kwace ikon kasar ne a ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2021, suka tsare Suu Kyi, shugaban gwamnatin farin hula, da manyan jami'anta a kan ikirarin an tafka magudi a babban zaben kasar a cikin watan Nuwamban shekarar 2020, inda jam'iyyar Suu Kyi ta National League for Democracy ta samu gagarumar nasara a kan jam'iyyar Union Solidarity and Development mai samun goyon bayan sojojin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin mutanen da suka mutu a wata gagarumar zaizayar kasa da ambaliya a jihar Sao Paulo da ke kudu maso gabashin Brazil ya kai 24 a jiya Litinin. Wani ruwan sama kamar da bakin kwarya shine ya janyo wannan bala'i da ya afka wa Sao Paulo daga ranar Juma'a da kuma barna masu yawa a garuruwa kamar Arusha, Francisco Morato, Embu da Zarte da kuma Franco da Rocha, inda barna da asarar rayuka ya fi muni. Gwamnan Sao Paulo Joao Doria ya saki dala $2,800,000 a cikin gidauniyar ayyukan gaggawa domin taimakawa aikin ceto da kuma kayayyakin jin kai. Kudu maso gabashin Brazil yana fuskantar ruwan sama kamar da bakin kwarya tun farawa wannan shekarar. A watan da ya gabata ma ambaliya ta kashe mutane 19 a jihar Minas Gerais. A ƙarshe, kamfanin yin magunguna na Pfizer da ke nan Amurka da BioNTech na ƙasar Jamus da suke aiki tare, ana sa ran yau Talata za su buƙaci hukumar abinci da magunguna ta Amurka FDA za ta tabbatar da rigakafinsu na COVID-19 ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5. Kamfanonin biyu za su buƙaci hukumar ta FDA ta ba da izinin gaggawa na yin amfani da ƙananan zubin alluran rigakafin wanda za a yi sau biyu ga yara daga masu watanni 6. Ko da yake kamfanonin sun sanar a baya a cikin watan Disamba cewa rigakafin bai haifar da kariya ga yara masu shekaru 2-4 da matasa da kuma manya. Kamfanonin sun ƙara allura ta 3 yayin da suke gudanar da gwaji, wani matakin da ka iya kawo cikas ga samar da rigakafi ga ƙananan Amurkawa. Amma masana kiwon lafiya sun yi kira ga kamfanonin Pfizer da BioNTech da su ci gaba da shigar da bukatarsu akan allura sau biyu ga hukumar ta FDA yayin da suke jira su ga sakamakon gwajin allura ta 3. Za a fitar da rigakafin nan da ƙarshen watan Fabrairu da zaran hukumomin abinci da magunguna da ta cututtuka masu yaɗo ta Amurka sun ba da amincewarsu bisa matakin gaggawa.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu tabo bangaren rahotanninmu. Rahoton shekara-shekara da aka gabatarwa gwamnatin jihar Kaduna na bara ya nuna cewa mutane 1,129 aka kashe a fadin jihar a cikin shekarar da ta wuce ta 2021 sakamakon ayyukan ta'addanci. Bayan haka rahoton ya kiyasta cewa akan sace mutane 9 a duk rana a fadin jihar. To ko me gwamnatin jihar da masana harkokin tsaro ke cewa game da wannan rahoto? Isa Lawal Ikara ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Kaduna.
Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rifa'i wanda ke jawabi a wajen taron gabatar da rahoton tsaro na shekarar 2021 ya ce rahoton ya tabbatar da cewa akwai aiki a gaban mahukunta.
Wannan shekara da ta wuce wato 2021 garkuwa da mutane da kashe-kashen al'umma ya karu. An sace shanu fiye da 10,013 kuma mutanen da aka kashe a wannan shekara da ta wuce 1,129 ya fi wanda aka kashe a 2020 da wurin mutum 255. Garkuwa da mutane kuma kowace rana akalla ana garkuwa da mutum 9 a wannan jiha cikin shekaran da ya wuce. Wannan abubuwa sun nuna cewa duk kokarin da muke yi da kokarin da jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ke yi a wannan masifa na garkuwa da mutane da kashe-kashe karuwa yake. Shi yasa muka yi kira ga gwamnatin tarayya a ƙara taimaka ma sojojinmu da 'yan sandanmu da sauran jami'an tsaro da kayan aiki domin su gama da wannan 'yan ta'addan.
Gwamna ɗan Rifa'i ya ce kamata ya yi gwamnatin tarayya ta ɗauki tsauraran matakan tsaro akan masu harare na 'yan bindiga a arewa maso yamma fiye da irin matakan da ta ɗauka akan 'yan ƙungiyar Boko Haram a baya.
Wannan ta'addanci na jihohin arewa maso yamma ya fi damun al'umma da kashe mutane da rasa zuwa gonakinsu da sauransu fiye da ma Boko Haram. Saboda haka ya kamata a ɗauke shi da zafi fiye ma da zafin da aka ɗauki Boko Haram. Kuma muna sake kira ga al'umma su ci gaba da haƙuri domin mun sa musu abubuwa da dama da ya kuntata musu kamar rufe waya da aka yi na 'yan watanni. Mun hana a amfani da babur, mun hana wasu kasuwanni, mun kuma hana sai da fetur a wasu wurare. Duk waɗannan kuntata ma al'umma ne, amma ya zama dole domin a samu ƙarshen wannan abu.
Ganin yadda rahoton tsaron na gwamnatin jihar Kaduna ya nuna da yadda matsalar tsaro ta ta'azzara a bara, ya samu sani akan harkokin tsaro Manjuwa ya shinkomar ta ya jawo hankali domin samu mafita.
To duk in aka duba wayannan gaba ɗaya za a yadda lalle cewa ashe wancan yanke hanyoyin sadarwa da aka yi hana zirga-zirga da ake yi bai amfani ba. Tunda cewa yake abinda ya faru na wayannan watanni uku na ƙarshen shekara sun yi tsanani da har yafi na bayan. Kuma wayannan watanni uku cikin su ne aka uzurawa mutane wayanda basu ji ba basu gani ba da niyyar cewa ana so a tabbatar da tsaro. Mun shafada dama cewa duk matakin da su gwamnatin jihohi za su dauka wurin tabbatar da tsaro al'amari ne na taimakawa gwamnatin tarayya kawai. Toshe kafafen sadarwa, hana kabu-kabu da hana cin kasuwanni da ya magana akai, duk wannan abu ne da gwamnatocin jihohi suka yi. In sun yi hakan gwamnatin tarayya in bata yunkura ba duk babu yanda za a samu nasara. Lalle akwai bukatar a duba a ga irin wannan bukatu da suka gabatar wa gwamnatin tarayya, sannan su kuma daga bangaren su duk abin da ya shafi wannan abubuwa da ya faɗa ya kamata su sahale wa jama'a.
Rahoton tsaron na shekarar bara da gwamnatin jihar Kano ta gabatar da ya nuna cewa kananan hukumomin birnin Gwari, Giwa, Igabi, Cikun da Zangon, Katafsu suka fi adadin waɗanda 'yan bindigan suka kashe a bara. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ce yanzu zai kara bude kofofin ba 'yan Najeriya takardun izinin shiga Amurka wato visa ta hanyar wasu shirye-shirye. Duk da yadda annobar coronavirus ta shafi wasu harkokin ofishin a cikin shekarun nan biyu, matakin dai na ci gaba da jan hankalin masana da ƙwararru a Najeriya. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Yanzu dai ta tabbata cewar akwai sabon kyakkyawan fata ga 'yan Najeriya da ke son zuwa Amurka. Ganin yanzu ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya ya ƙara bubuɗe kofofin yin biza ga masu buƙatar tafiyar. Wata sanarwa da ofishin jakadancin Amurka da ke nan Najeriya ya fitar na nuna cewar duk wanda ya cancanci zuwa Amurka kuma ya cika ƙa'idojin tafiyar, to za a sahale masa yin bulaguron. To koyaya masana ke kallon wannan sabon mataki na Amurka? Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja da shi kansa ke zan zuwa Amurkan a halin yanzu ya ce wannan akwai abubuwa uku ke nunawa.
Kasashe ba sa fargaba sosai na buɗewa don mutane su. Tabbas 'yan Najeriya da yawa za su wato amfani da wannan, musamman 'yan Najeriya da yawa da suke da ko iyali ko ma wato mazauni a Amurka wanda suke da sha'awa sosai na su rinka wato harkokinsu na Amurka kuma suna zuwa suna yin harkokin nan na Najeriya. To wannan dama za ta samu kuma musamman kuma a harka irin tamu ta ilimi, wacce ko ni ina da conference wanda na da na tunanin ba zai yiwu ba saboda nan da wata uku ne an kira ni in zo American. To wannan dama za ta sa ni ma in gwada in ga ko zan iya zato ƙarin visa ta zuwa America. To da yawa wa'annan abubuwan wato amfaninsu yana da yawa kuma yana ƙaruwa ne, lissafin amfanin yana sake wato ƙaruwa ne, yana haɓaka kana sake kallon su.
Ƙwararren jami'in diflomasiya Ambassador Suleiman Dahiru wanda ya ce lalle kam wannan mataki na Amurka ya yi daidai. To amma ya ce galibin 'yan Najeriya fa da ke rububin zuwa Amurkan nan ba kasafai ke da wani kwakwalan dalili ba.
'Yan Najeriya shi dai in yana da ɗin bai tafi Amurka ba shi yana gani kamar bai zama cikakken mutum ba. Kuma ba su da wani dalili mai ƙarfi na zuwa, suna so su je. Sannan akwai wai ɗan Najeriya wai matar shi ta kusan aihuwa, shi dai ya tura ta ta je Amurka ta aihu don ya samu American passport. Ni a gani na fi sabilillah Amurka su daina wannan abu. In matar mutum za ta je ta aihu ta je ta aihu ta dawo, amma wai dalili don ɗan ya samu American passport ni ina gani ba daidai ba ne. Mu da muka je Amurka muka zauna Amurka muka yi komai a Amurka, ai ba a fi mu da American passport ba. Su waɗannan mutane da suke tura matansu to ranar ba su da zai kuma yaran nan ba su da kuɗin da za su iya zuwa Amurka, su me faru?
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta mika wasu ɗaruruwan shanu da tumaki ga kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya da ta ce jami'an tsaro ne suka kwato su daga hannun ɓarayi 'yan fashin daji a jihar. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke fama da matsalar 'yan bindiga masu kashe mutane da garkuwa da jama'a da kuma satar shanun. Kwamishinan kula da ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu da kuma sha'anin tsaro a jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar, ya ce a wata fafatawa da jami'an tsaro suka yi da 'yan fashin dajin a ƙananan hukumomin Shiroro, Muya da kuma Sarkin Fawani, yasa suka samu nasarar kwato waɗannan ɗaruruwan shanu, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Jami'an tsaro sun yi wasu operation a wasu ƙananan hukumomin Muya da Rafi da Shiroro, kuma Allah ya ba mu nasara a cikin wannan operation da muka yi. Jami'an tsaro sun samu sun karbo wasu dabbobin da aka bayyanta a da suka safi, da kuma mun kama wasu kuma cikin fadan da aka yi sauran rayukansu. Yanzu mun gode ma Allah da wannan nasara da muka samu, mun samu dabbobi wajen fiye da 500 da aka kwato. So yanzu mun zo kawo su ne nan, gwamnatin jihar Niger za ta declare duk wanda suka san cewa an sato su, an sace dabbobin su, su zo su identifying din su. Wanda kuma ba mu samu su kana identify din ta ba, gwamnati za ta tsara wata committee to duba magana na za a samu court order so da a sadar dabbobin a mai da kudin cikin asusun gwamnati. A yanta adadin da yawa Allah ba mu nasara kan su. Unfortunately kuma a cikin jama'an tsaro mu kuma wayansu masu rasa rayukansu, Allah ji kansu, Allah kuma wannan sabon da suka yi muna roƙon Allah iyalan suka bari a baya, Allah kuma ya sa ya raya su. Kuma muna kokari, muna ce gama jama'a su cewa mutane su gane cewa ana kokari, muna kokarin mu magana abin da zamu yi magana cewa mun kawo wannan harkan rashin tsaro nan to an end a Niger.
Alhaji Husaini Yusuf Boso shine shugaban ruku na kungiyar makiyaya Jami'ati Allah a Najeriya, ya ce kawo yanzu kimanin Fulani 100 ne suka zo nan jihar Niger daga wasu jihohin Najeriya domin duba ko shanunsu da aka sato suna ciki, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Shanu 327 mu shi aka danka mana.
So yanzu mai bai za ku da wannan shanu?
Dama mutane sama da 100 sun zo duba shanu, kuma muka ce masu shekarun jiya su dakata tukuna sai gwamnati ta ba da izini. A yanzu gwamnati ta danka mana, ya rage gare mu mu tantance in mutane sun zo, kuma mu a yanda gwamnati ta yi haka ya kamata. Abu ne mai sauki, in ba son rai za a yi ba, mai sauki ne mu gane gaskiyan masu shanu, saboda muna da al'adu da yawa na gane shanu wanda wasu kabila ba su sani ba. To in Allah ya yarda za mu iyakan kokarin mu, kuma mu ba gwamnati sakamako abunda muka yi, kuma mun dauki amana da alkawari saniya ko daya bai zuwa a hannun da ba mai ita ba.
To dama tambayar da zan maka kenan, za a ku tantance gaskiyan masu
wannan? Tantance muna da kamar yadda na ga maka, idan mai neman saniya ya zo office na ba ya ga man, na tambaye shi kalan shanun shi da lambar shanun shi, farko kabilan shi zan tambaye shi a cikin Fulani, in ya ga man ko ban tambaye shi jalgoli janu ba, na san shanun shi irin jalgolin da yake da su, sannan mu ci ganan. Sannan bai laje ba zai taba yadda ya zo ya a yanzu din ma ya zo a miyati Allah ya kile min shanun da ba na shi ba. Na tabbata gwamnati ta yi duba, ta yi dogon tunani, ta yi kuma abin da ya kamata. Mu kuma da yarda Allah, inda gwamnati Niger ta ba mu haɗin kai, to mu kuma insha Allah za mu yi duka mai yiwa. Ba su yi yanda sauran jihohi suke yi ba, su kama shanu su kori Fulani kusa da su, su kori miyati Allah, su danka ma wasu wanda ba su san al'adar shanu ba, su yi ta mutuwa suna ci ko kuma suna sayar da shanun, suna lalata dukiyar mutane, suna kara matsala a ƙasa. Wannan ba za mu yi haka ba.
Amma yanzu gwamnati ta ce shanun nan kamar hannun barayi aka anso su, barayin shanu, da gaske ne ku bincika haka din ne, koko dai akwai wani gyara da ya kamata a ce an yi?
To mu ba mun zo mu yi jayayya da inda aka karɓo shanu ba. Shanu dai an kawo, kuma security suka kawo shanu, ta yadda zo kama wasu shanu ba mu sani ba, amma wajen tantance masu su nan ne za mu gane wajen barayi ne ko ba wajen barayi ba ne. Insha Allah.
Cikin bayaninka ka ce kusan mutum 100 sun fara zuwa, daga ina ne suka zo? Daga nan Niger koko daga wasu
inda? Ba inda ba su zo, daga Niger da Kaduna da Abuja da Kebbi da Zamfara, duk sun zo tunda sun ji labari.
suna nan suna jira koko sun
yanzu wasu na nan office zamu yanzu haka da yawa wasu kuma sun wuce mun ba su rana su zo
to yanzu yaushe za ku fara tantancewa har ku fara ba su abu
da yardan Allah muna da chairman namu na state shi zai jagoran tantancewa tare da committee da muka sa muma za ni ya kasan koma gefe ina ba su shawara yanda za a fara daga gobe
shi ma dai shugaban kungiyar fulanin Tamiyati Allah a jihar Niger Alhaji Umar Abubakar ya yi karin haske akan yadda suka tsara maida waɗannan shanu ga masu su tankowa gobe talata daga abin da ya kama karfe 9 zuwa karfe 4 na yamma kowa ya zo ya ga shanun nan wanda duk ya gane nashi haza sala wanda bai gane nashi ba kuma ya ci gaba da shigiya a gaba
akwai wasu ka'idoji da kuka sa na duba shanu
yasa akwai wasu ka'idoji kuwa domin akwai mu ma mun nada committee waɗanda za su tattance mutanen da za su zo su duba waɗannan shanu kuma idan mutum ya zo ba zai shigo shanu ne kawai ya je ya ware shanu ya ce ganawa ganawa a'a dole ne duk wanda ya zo za mu tantanta shi kamin ma ya mu bashi dama ya je ya ga waɗannan shanu domin mu mun ga shanu mun ga kalan shanun mun ga lamban jilgulin shanun gaba ɗaya mun gani to idan ka zo za mu tantance wani kala ne shanunka sannan kuma wani irin jilguli ne naka sannan in jilgulinka yayi bambanci da waɗannan shanu to mun tabbata baka da saniya a ciki kaga in ka shiga ka jawo wani jilguli daban to ba jilgulin da ka ba mu bane ba za mu yarda mu baka shanun nan ba amma in jilgulin da muka yi abun nan yayi daidai da kutuncinka kuma lalle mun tabbatar da naka ne an ka samu garantos to mu kuma za mu baka shanunka insha Allah ba wani cutarwa ba wani cuta
wannan baflatanin da yace ya fito ne daga jihar Kaduna yace ya ga shanunsa guda 75 a cikin waɗannan shanu
lawali daga ina kenan lawali daga jankasa
kasa wani jiha kenan
jihan Kaduna
ko daga Kaduna ka zo to kaga shanunka nan ne yanzu
na gansu
hannun suwa kenan ka gani
hannun shugabanni kuma sun bani su kuma sun bani dama na gode ma Allah
na'am shanunka guda nawa ne
75
ka tabbata 75 ne amma ya kai aka anso su hannunka barayi ne koko dai ya aka yi ne
an bani dama in taso ne to da na taso yana cin majaluna to sai aka bare su nan galadima a hanya
galadiman ko wuce nan cikin Niger to an baka su ina zaka da su zaka koma da su
a baran koma da Kaduna ba
to su miyati Allah sun baka wurin zaka tsaya ne koko zaka roke su baka
zan roke su bani
tun bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana cewa sojojin Najeriya sun kaddamar da aukawa 'yan bindigar da suka addabi jihar Niger a makonni biyu da suka gabata waɗannan 'yan bindiga suka ƙara zafafa hare-harensu na kisan jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger al'amarin da ke matuƙar ƙara tayar da hankalin jama'a Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Super League Professional ta ƙwallon ƙafa ta Jamhuriyar Niger inda ake a mako na 15 a Asgar National de Niger ta yi kunnan doki 1-1 a babban birnin Yamai da Sale Sporting Club ta babban birnin Yamai. AS Niger ta wutar lantarki ta Yamai a can Yamai ta wa Olympic Football Club ta Yamai 2 da nema. Union Sportive de la Gendarmerie National ta Yamai ta shaka shi 1 da banza a hannu a AS Fan ta Sojoji ta babban birnin Yamai. AS Polis da 'yan sanda ta sha kashi a birnin Yamai a hannun AS Onidap da ta yi mata 2-1 sai GS Tawa a birnin Tawa Urana Football Club ta Arlet jihar Agadez 2-1 Espoir ta Zandar ta wa Akukana Football Club ta Arlet jihar Agadez 1-0 sai AS Duan ta Custom ta birnin Yamai ta wa Racing Bukoki ta Yamai 2-0 a birnin Yamai idan muka leke teburin wasannin ƙwallon ƙafa na Super League Professional ta Jamhuriyar Niger ta farko dai ita ce AS Niger Lake da maki 36 ta biyu AS Duan ta Custom da maki 28 ta uku ita ce AS Gar National de Niger da maki 24 ta 12 Racing Football Club Bukoki ta mai da maki 14 ta 13 Irana Football Club ta Litjara Agadez da maki 13 kutal ita ce GS Tawa da ke matsayi na 14 da maki 11 kawai a ci gaba da wasannin ƙwallon ƙafa na kofin nahiyar Afrika karo na 33 da ke wakana
rana yanzu haka kasar Kamaru. A gobe ne Laraba idan Allahu ya kai mu za a barke gumi a matakin semi-final ko demi-final tsakanin Burkina Faso da Senegal. Dukkansu kungiyoyi na yammacin nahiyar Afirka ne. Yayin da a jibi rana Alhamis za a kara tsakanin Kamaru mai sakin baki da kasar Misr ko kuma Egypt. A kasar Faransa kuwa a yau ne ake can ana karawa yanzu haka a wasan cikin gurbi na mako na 13 na wasannin kwallon kafa na rukuni na harko na kasar Faransa tsakanin Olympique de Lyon da Olympique de Marseille. Abin tuni dai shine cewa ranar 21 ga watan Nuwamba ne da ya gabata wani daga cikin an kallo na wasan da ya hada kungiyoyin guda biyu a Groupe AMA Stadium na Lyon ya shefawa captain din kungiyar kwallon kafa ta OM Olympique de Marseille Dimitri Payet wata kwalba akai a daidai lokacin da dan wasan ke kokarin yin bugun kwana, kuma daga nan ne dan wasan ya zube ya fadi, inda hukumar kwallon kafa Ligue de Football Professionnel ta kasar Faransa ta yanke hukuncin sake wannan wasan tare da cin club din na Olympique de Lyon tare janye masa maki guda a wasannin da yake yi na Ligue Professionnel na kwallon kafa na kasar Faransa, kasancewa su ne adda alhakin baiwa dukkan yan kallo da yan wasa kariya. A wasan 16 na kofin kasar Faransa kuwa a jeni aka yi karawa tsakanin Paris Saint-Germain ta Lionel Messi da ke rike da wannan kambe da club din OGC Nice, inda kungiyoyin bayan mintoci 90 ba wanda ya ci kwallo a raga ta kai su ga bugun daga kai sai mai tsaron gida, inda Nice din ta lashe karawar da ci 5-6 kuma ta kai ga quarter final ko kuma kar de final ko kuma yan wasan 8 inda za ta buga da Olympique de Marseille nan gaba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To Maryama takaice, shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau Talata cewa Amurka da kawayenta sun yi watsi da babban bukatar Rasha akan tsaro, cewa ta hana Ukraine shiga kungiyar tsaro ta NATO kada ta janye kayan yakinta a kusa da iyakar Ukraine, yayin da Amurka take ƙara jaddada goyon bayanta ga Ukraine da mutunta yankunanta. Zababan kalaman sun gaza warware tankiya akan yadda Moscow take jibge sama da dakaru 100 akan iyakar gabashin Ukraine, ko da yake Rasha ta musanta niyyar kai mamaya akan kasar ta tsohuwar tarayyar Soviet. A yau Talata, rahotanni daga kasar Guinea-Bissau sun ce an yi harbe-harbe a harabar ginin gwamnati, inda shugaban kasar ke tattaunawa da hukumar zartarwa a babban birnin kasar. An ce shugaba Umaru Sissoko Embalo, tsohon janar soja, yana cikin taro ne da hukumar zartarwarsa a fadar gwamnati yayin da aka fara harbe-harben. Reuters ya faɗa cewa mutane da ba san adadinsu ba sun ji rauni, kana an kashe wasu guda biyu. A ƙarshe, a yau Talata ne kuma manyan hanyoyin garuruwan ƙasar Myanmar suka kasance fayau babu jama'a, yayin da 'yan ƙasar suka saurari kira da aka musu a ranar zagayowar juyin mulkin ƙasar, wanda sojoji suka hambarar da gwamnatin farar hula ta Aung San Suu Kyi. 'Yan raji sun yi kira ga al'umman ƙasar da su zauna a gida kada su rufe kasuwancinsu a matsayin ƙalubalantar juyin mulkin. Shugabannin sojan sun yi barazanar kwace kasuwancin duk wanda zai raba bayanan wannan yajin aiki, kuma a kama shi, inda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce tuni aka kama akalla mutane 58 a fadin Myanmar tun mako ɗaya da ya gabata, bayan da aka kafe a shafin Facebook cewa za a rufe kasuwancinsu yau Talata, a cewar wasu rahotannin jaridar Myanmar Aline ta gwamnati.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.